Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomar da Danol FM da tashar muta biyu ya Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Sa'annan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci a wannan hantsi na talata 6 ga watan Janairun shekara ta 2020. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a wannan hantsin. Bayan an sha labaran duniya za ku ji cewa karon farko a tarihi yankin Tillaberi ya lashe takobin babbar gasar kokawar gargajiya ta wannan shekara a jamhuriyar Niger. Za mu kawo muku shirin da rashin tayi sai kuma shirin jaridun Najeriya kana kuma mu kawo muku sakonnin da kuka aika mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa Iran barazanar kai mummunar hari akan cibiyar al'adun Shi'a idan ta maida martani akan harin nan da ya kashe babban jami'in sojinta Qasem Soleimani a makon da ya gabata. Su dai a ganin su an amince su kashe mutanenmu, su azabtar da mutanenmu, su jatsa bama-bama a gefen hanya su hallaka mutanenmu, amma a ce bai yiwuwa mu mu kai hari akan cibiyar al'adun Shi'a, hakan ba zai yiwu ba, in ji Trump a hirarsa da manema labarai a cikin jirgin shugaban kasar Amurka na Air Force One a daren jiya Lahadi. Sai dai bai faɗi takamammun abubuwa da zai auna ba. Amma masana doka sun ce kai hari na bam a kan cibiyar al'adun Shi'ar zai zama take dokokin ƙasa da ƙasa. Haka zalika saƙonsa na Twitter da safiyar jiya Lahadi ya ce Amurka za ta maida martani kan harin Iran da kai gagarumin hari da zaifi wanda aka kai mata a baya. Shugaban kasar ya faɗa wa manema labarai cewar yana nazarin fitar da bayanan sirri da ya kai shiga bada umarnin kashe Suleiman. A hali da ake jiki kuma majalisar dokokin Iraki ta yi kira ga gwamnati a jiya Lahadi cewa ta kori dakarun Amurka 5,200 daga kasar domin kalubalantar harin Amurka wacce ta kai da jirgi mara matuki da ya kashe babban jami'in sojin Iran a filin saukan jiragen sama na Bagadaza. Majalisar dokokin mai rinjayen Shi'a ta kada kuri'a akan kudiri da ke kiran gwamnatin wucin gadi ta kawo ƙarshen yarjejeniyar fahimtar juna akan jibge rundunar haɗaka ƙarƙashin jagorancin Amurka. Kakakin majalisar Iraki Muhammad Halbusi ya ce bai yiwuwa a dakatar da yarjejeniyar ba tare da bada wa'adin shekara guda na yin hakan ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana shakkunsa akan batun korar sojojin Amurka. Ya faɗa wa labaran talbiji na Fox cewa yana da ƙwarin gwiwa mutanen Iraki suna son Amurkawan su ci gaba da zama a gurin. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Morgan Otagos ta ce Amurka ta yi nadaman wannan shawaran da Iraki ta ɗauka kuma tana jira ta samu ƙarin bayani akan batun barin ƙasar a dokance. Ta ce Amurka tana kira ga Iraki ta sauya tunaninta. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan majalisa masu ra'ayin gwamnati sun kwace rinjayen majalisar dokokin Venezuela da 'yan adawa suka mamaye a jiya Lahadi. Matakin da zai kai ga nada mai goyon bayan Nicolas Maduro a matsayin shugaban majalisar yayin da rundunar tsaron gwamnati suka dutse wa 'yan majalisa na bangaren 'yan adawa hanyar shiga ginin majalisar. Wannan matakin da ya 'yan adawa suka yitar da shi suna kallonsa a matsayin wani yunkurin rushe ikon shugaban majalisar Juan Guaido wanda yake daukan kansa shugaban kasar kana kusan kasashe 60 cikin hadda Amurka suka amince da shugabancinsa. A daidai wannan lokacin da Venezuela ba ta da majalisar dokoki a cewar Guaido yana faɗa wa manema labarai bayan ya gaza shiga majalisar. Wasu 'yan majalisar na bangaren 'yan adawa sun yi Allah wadai da matakin 'yan bangaren gwamnatin wanda suke kallonsa a matsayin juyin mulki a majalisa. Guaido yana sa ran cewa zai za a sake zabansa a wa'adi na biyu na shekara guda na shugabancin majalisar a kuri'ar da aka shirye yi a jiya Lahadi domin ya ci gaba da ba ɗan adawan gagarumin rinjayi a zauren majalisa. Da ƙarshe kungiyar 'yan bindigan Al-Shabab ta Somalia ta ɗau alhakin kai hari a jiya Lahadi akan sansanin soji da rundunonin sojan Amurka da na Kenya ke amfani da shi. Rundunar sojan Amurka a Afirka ta faɗa a rahoton farko cewa an samu lalacewar kayan aiki da wasu gine-gine kuma lamarin ya yi muni matuƙa. Tungar sojin da yana lardin da ake kira Lamu inda wato yake kan iyakar Kenya da Somalia. Wata sanarwa da rundunar sojan Amurka a Afirka ta AFRICOM ta tabbatar da hayaki da turnike sama ya fito ne daga kayan aiki da aka lalata kuma wato da kuma ginin sansanin sojan. Kwamishinan lardin Lamu Irungu Makari ya tabbatar da harin ya kuma ce an yi zudda jini a wannan wurin.
Between 4 and 5 there was that attack at that critical base.
Yace an kai hari ne tsakanin karfe 4 zuwa 5 a sansanin sojin da ke karamin filin saukan jiragen sama. Jami'an mu sun fafata da maharan har zuwa karfe 6 yace amma yanzu kura ta lafa. Amma duk da hakan kuma hankali bai kwanta sosai ba da zamu iya zuwa wurin sai dai kuma yace harkoki sun fara komawa yadda suke a wurin.
A gaida Babu Yakubu Makeri da ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An kammala babbar gasar kokowar gargajiya ta bana a kasar jamhuriyar Niger inda karon farko jihar Talibiri ta sami nasarar lashe takobin gasar ta bana. Tamar Abari na dauke da rahoton.
Asuman Hassan na Talibiri shine sarkin kokowa karo na 41 bayan ya kada Tasi Usani na da magaran a kokowar minti 4. Wannan dai shine karo na farko da jihar ta Talibiri ta ci takobi. Ga abin da yake cewa.
Na gode Allah. Yan Talibiri suna ga farin ciki. Ni farin ciki na bai kai nasu ba saboda ba su taba samu takobi ba. Yau Allah ya bamu. Da arena yi shi amma ya yi ni karhi ya riga ni cin kokowa wanda shi ya karo na 3 da na fara kokowa. Zandar na fara na ta weekend da final. Bara Talibiri an yi shi ta lai dauda ya kada ni 4 ju. Banan ga Allah ya bani da na samu takobi. Na gode Allah. Na gode ma al'umma wanda suna kusanta ta wallahi muna so dai kaman kowa da kowa na kama muna.
Shi kuwa dan Galadima Tasi Usani na da magaran cewa yayi wannan dai kaddara ce. Ganin irin abubuwan da suka faru na tsaro jama'a sun yi tsammahar taci ba sai dai gwamnatin jihar Maradi Zakari Umaru ya gamsu da yadda wannan kokowa aka yi ta cikin kwanciyar hankali.
Eh kun sani a nan Niger dai ba wani abu wanda mutane suke so irin kokowar gargajiya. To alhamdulillah nan kasar Maradi jiha ce ta kokowa saboda yau fiye da shekara 40 ake yi Maradi ta samu takobi sau 10. Yawa Maradi suna son kokowa kuma sun nuna suna son ta. Musamman babban gode da muke ma jama'a shine ladabi da suka nuna. Da yan shekarun baya an samu matsaloli a wasu jahohi da kokowar take kawo gardamomi wanda halar rayuka suke ɓaci. Muna alhamdulillah jama'ar Maradi ta nuna ladabi ta karɓi baƙi sosai kamar yadda ya kamata.
Babban baƙo da ya zo don ƙarfafa zumunci gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal ya ce sun gamsu da wannan kokowa su ma dai suna kwaɗayin yin ta irin ta Niger.
Mu dai tashin mu mun san cewa idan wannan lokaci ya zo kowaye gwamnan jihar Sokoto zai zo inda ake wannan gagarumin al'ada ta gargajiya. To don ci gaba da wannan zumuncin shine Allah ya kawo mu wannan shekara muka zo nan Maradi don mu ma mu kasance a yi tare da mu. Tana ƙara haɓaka al'adun gargajiya kuma tana ƙara danƙon zumunci tsakanin al'umma. Ya kyautata zan cewa nan gaba kaɗan wannan tsarin mu ma za mu koye shi don mu tabbatar da cewa mun gabatar da shi a jihar Sokoto da Najeriya baki ɗaya.
Su ma masu kallo sun yaba da yadda kokowar ta kasance.
Isa Ango mai dawo labarin zuciya a tambayi huska. Ina annashuwa sosai. Ni ba nan Talibiri ne mai na ji daɗi saboda Niger ce ta samu gaba ɗaya.
Sunana Aminu Abubakar. Gaskiya abin da ya sa nake ɗan Maradi kuma nake taya su murna akan cewa sun samu saboda yau muna karo na 41 kenan. Kuma cikin iko Allah tun daga na farko har zuwa na 40 ba su ɗauka ba ko su guda cikin shekara.
Ha Musa Yakuba ɗan Uri Jirata. Kokowa ta yi kyau babu muna huci an yi tsakani da Allah wanda duk kai munafuci an hidda su an gwada musu hukunci na sayin munafuci.
Ismail Ango Alkasim Biki, tunda aka fara kokowar nan ban taba ganin kokowar da ta yi shawa kamar ta bana ba, saboda an yi kayayyuka da dama waɗanda ba su ka garrama ba, balle ma wanga na ƙarshe babu wani garrama babu ko ina, kowa ya tabbatar da wanga kai yayi dan Tiliberiya kada. Alhamdulillah duk dokokin da aka kawo daga cikin wannan kokowa daidai ya taimu ni.
Wani abin lura a wannan kokowa shine mataki da kungiyar kokowa ta dauka kan kokowar magudi da yawanci ƴan kokowa ke ba da kai, inda yanzu haka aka tsaida ƴan kokowa fiye da 10 wanda ba za su ƙara yin kokowa ba sai nan da shekara 2. Tamar Abari, muryar Amurka daga Maradi a Jamhuriyar Niger.
Madalla za mu kawo muku shirin da rashin tayi, amma dai kafin nan bari mu ci gaba da shakatawa da wannan wakar ta dan ana ce wadda yayi wa Shago. To waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC, da gogonmu yake cewa karfe 2:12 na dare a nan Washington. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Amma ba bisa shashan ke ba, kana ba bisa sakar ke ba, kuɗi a fashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a fashe su ta hanya mai kyau.
Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Masu saurare assalamu alaikum, yau za mu kawo muku kashi na biyu kuma na ƙarshe na bitar wasu daga cikin lamuran da kuka saurara a cikin wannan shiri na da rashin tayi cikin shekara da muke bankwana da ita. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari. Madalla masurare, a makon karshe na watan Janairun shekarar nan ta 2019 da ke dab da karewa ne muka kawo muku korafin yan kasuwar jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya game da yadda suka ce baki yan kasashen waje sun mamaye harkokin kasuwanci a sassan birnin Kano da kewaye da ke zaman babbar cibiyar hada-hadar kasuwanci da cinikayya a nahiyar Afirka ta Yamma. Kinde yan kasuwar suka mika wannan batu ga zauren majalisar dokokin jihar, kamar yadda sakataren kungiyar su Alhaji Umar Ladiyo ya bayyana wannan fili a wancan lokaci.
Hakikanin gaskiya mun samu kanmu a wani yanayi yadda baki suka zo suka zama su ne wa abin da ake kira masu sarrafa kaya, su ne kuma masu rarraba kaya, kuma su ne masu saida kaya akan tsari, kuma suna nema su zama kuma masu saida daidaiwa ga masu amfani. To wannan sai muka ga cewa idan muka tsaya muka zara ido, to mu gaba ɗaya ma an riga an zare mu ma ɗan ƙasa daga business ɗin, daga kasuwancin. To sai muka ga cewa ina da kyau tunda akwai dokoki ta ƙasarmu ta shiga cikin abin da ake kira WTO, World Trade Organization, kuma akwai dokoki na ƙasa na Najeriya akan harkar kasuwanci, akwai dokoki ma watakila a jihar Kano akan harkar kasuwanci. To sai muka gaba inda ya fi kyau mu kai kukanmu illa majalisar jiha, wanda su ne suke yin doka a jihar Kano.
Haka fa, a watan Yulin wannan shekara ne shugabannin kasashen Afirka ta Yamma su 16 suka amince da samar da takardun kuɗi na bai daya wanda aka lakaba suna da ECO, wanda za a rinka amfani da shi a cikin kasashen su 16. A hira da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Yamai, Sile Mummuni Barma, Dr. Soli Abdullahi, wani masanin tattalin arziki a jamhuriyar Niger, ya taɓo tarihin wannan yunkuri da kuma alfanun takardun waɗannan kuɗaɗe na bai daya ga al'ummar yankin nahiyar Afirka ta Yamma.
A fannin tarihi, wannan magana ta yin kuɗi na bai daya ba yau ta so ba. Tun 1983, shugabanni na wannan lokaci na Afirka suka yunkura na cewa ya cancanta a yi kuɗi na bai daya. Afrika. Na ɗaya dai sun gano da cewa Afirka muna cikin wani hali na yaƙiyarsu saboda tahiya da tattalin arzikin ƙasarmu. Na biyu suka gano da cewa tsakaninmu Afirkawa ba mu cinikayya kamar yadda muke cinikayya da ƙasashen Turai ko ƙasashen Asiya ko ƙasashen Amerika. Sai ka gani kahin ɗan Niger ya kai kaya Nigeria. Ya kai su horon shi ko kuma kahin Niger ta saida ma Nigeria wani abu ta saida ma horon shi abin da bai kamata kenan. Sannan kuma su kuɗi na bai daya suna da wani kwatamta ƙarfi da inci wanda ƙasa take da ko kuma ƙasashe suke da har inda kullun za ku zama to sai daga wani riza a kama kuɗin ku to kuna cikin hannun wannan ƙasa mai kama kuɗi ko da wani lokaci duk kasar da ka gani in ka dauki misali nan yan shekaru na baya lokacin da aka samu matsala kasar Cote d'Ivoire horon shi da take son ta sa ta durkusar da ikonin na Laurent Gbagbo sai ta hace kuɗin da ake aiko mutun da daga horon shi kuɗi sai ta hace wannan kuɗin sai aka fara samun matsaloli iri-iri cikin kasar Cote d'Ivoire mu harin kaga Laurent Gbagbo ya sa an hoshe babban banki a kwashi kuɗin da akwai to shine don ka tasiri a takaice shine mu gwada ƙarfin mu gwada incin mu sannan kuma mu haɓaka kasuwanci da hulɗa tsakanin ƙasashen mu kaga dai kwanan nan cikin Yamai aka kaddamar da wato kasuwa ta Afirka rishin shimge tsakanin ƙasashe to wannan rishin shimgen ai ana san a haɓaka kasuwanci ne tsakanin ƙasashen Afirka saboda yau in kai lissahi ƙasashen Afirka tsakanin kamar na Afirka da hadin ba su wuce ba cikin kishi 100 kishi 17 ba su 100 na irin hulɗar da suke tsakanin su amma in ka dauki hulɗar da suke tsakanin su da sauran ƙasashen duniya ƙasashen Turai ne ƙasashen Asiya ne da sauran su yana kai kishi 60 zuwa 70 bai kamata ba wannan a sarrafa su a ƙara musu inganci sannan sai a maido su nan wurin a saye su kuma kishi 3 ga yanda aka sayi kilan wani abu nan wajen mu misali in ka dauki nama a ce Niger tana hudda nama a kasashen waje kilan nama sai a hudda shi a shika 2 in aka je aka dan sarrafa shi aka sa cikin konko to bai wuce ba gram 200 a saida shi shika 2 ka gani kenan gram 1000 za a saida shi shika 10 kenan abin shika 2 ya kuma shika 10 to ya kamata a ce wannan garaba sun muke kwasanta to shi yasa aka kaddamar da wannan wato kasuwa ta rishin shimge tsakanin mu to kasuwa kuma rishin shimge tsakanin mu ba ta tahiya tilas sai da kuɗi in ka dauki misali kamar yanzu dan Niger in ya dauki kayan shi ka dauka kilishi ko albasa ya kai ta Ghana za a bashi CD ko in Nigeria kai za a bashi naira to ai dan Nigeria ko dan Ghana baya ba dan Niger CD ko naira Chile sai ya canza kuɗin shi su koma dala na America sannan ya biya dan Niger kuɗin shi in ya saida mishi albasa ko abin ga kilishi to sai zaman to yanzu malmakin ya zaman to dan Niger ya dauki kayan shi ya kai Ghana ko ya kai su Nigeria an bashi dala sai zaman to kuɗin za a bashi in wannan kuɗin sun tabbata a 2020 na ECO sai zaman to kuɗin ECO ne za a bashi
wannan kenan a zangon farko na shekara mai karewa ne gwamnatin Najeriya ta ce alƙalman lissafi sun nuna tattalin arzikin ƙasar na samun tagomashi matuƙa lamarin da galibin 'yan kasar suka yi inkarin sa domin kuwa a cewar su basu gani a kasu ba. To amma masanin tattalin arziki Dr. Lawan Habib Yahaya yayi tsokaci game da wannan batu.
Habakar tattalin arziki kaso biyu ce. Akwai habakar tattalin arziki ta inda kudin kasa na shigowa yake habaka zuba jarin kasa tsakanin kasa da kasa ko kuma inda take zuba jari yake habaka ko kudaden shigowa ta ita akan kanta kudin yake shigowa. Akwai kuma habakar tattalin arzikin kasa da yake sakkowa kasa. Shi isa masana suka ce sai ka duba abu uku kake iya gane kasa hakika arzikin ta ya habaka. Abu na ɗaya shine menene yake faruwa ga talauci a wannan kasa, menene yake faruwa ga jama'a tsakanin rashin aikin yi da rashin daidaito wato inequality, sannan menene yake faruwa a ci gaba haɓakar ci gaban ƙasa, yawan titi, ruwan sha, asibiti, harkar lafiya, harkar ilimi duk sun inganta wanda shi ake kira a haɗe development kenan. Waɗannan abubuwan guda uku sai an duba su da su ake auna ci gaban ƙasa fiye da wancan ɗaya ɓangaren. Akwai kuma wanda su ɗaya ɓangaren kawai suke kallo, nawa ne ike shigowa ƙasa, bashi nawa ake binta, nawa ta biya, nawa ne rararta, menene abin da take kuɗinta da shiga wanda ake kira gross national product ɗinta kenan. In ka cire daga gross domestic ka koma national product, kuma menene yawan total national income ɗinta, kuɗin shigarta tana cikin bashi ne? Saboda haka yanzu daga ƙasa tana samun kuɗi. Ana samun kuɗaɗe ta ƙasashen waje, mai ya ɗan ƙi ƙara daraja, an gyara waɗansu daga cikin harkoki na noma, an rage shigo da waɗansu abubuwa wanda shigo da kayayyaki dama yana rage mana ƙarfin tattalin arziki saboda kuɗaɗen musaya, to an rage. Saboda haka shugaban ƙasa yana da damar da zai ce ƙasa ta ci gaba da kuɗi, amma ci gaba kaso biyu ne. Shi ne ya rage isa kake ganin cewa sai a ringa samun kaman baki na caccanjawa. Wa'ancan sun ce an samu ci gaba, amma aka zo na masana sai su ci su kuma ba a ci gaba ba. Saboda shi ci gaban sai ka haɗa wannan na ɗaya da na biyu. Na ɗaya ga abin da ya ƙunsa na kuɗin shigowa. Na biyu menene sakamakon samun kuɗin? Sun taɓa abu uku, sun rage talauci, sun samo daidaito a tsakanin al'umma. Mutum zai yi karatu ya gama ya samu aikin yi, mara karatu ya samu aikin yi, wanda yake da sana'a ta gyaru, an samu shugabanci na gari da security da duk wannan ɗaya kenan. Sannan daga ƙarshe duk bayan waɗannan an samu ci gaba, akwai asibitoci, akwai ruwan sha mai kyau, akwai zaman lafiya, akwai harkar ilimi mai kyau, akwai harkar mazaunai da harkar hanyoyi. To idan waɗannan duk ukun suka samu tashi lokaci ɗaya suna ɗagawa, ana samun daidaito a cikinsu, to sai a ce tattalin arzikin ƙasa yana haɓaka.
Masu rare da haka muka zo ƙarshen bitar wasu daga cikin al'amuran tattalin arziki, kasuwanci da cinikayya da muka kawo muku a wannan fili cikin shekara mai ƙarewa. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, da Dr. Sule Abdullahi da Alhaji Umar Ladiyo da kuma Dr. Lawan Habib Yahaya da kuma sauran abokan aiki da kan dafa wannan fili ya samu nasara, Mahmud Ibrahim Kwari da kan shirya na gabatar, ke fatan mu shiga sabuwar shekara ta 2020 cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum.
Ta gaida Mahmud Kwari da maimaicin shirin da rashin tai wanda ya ƙarƙare bitar shekarar da ta gabata dangane da yadda al'amura suka gudana. To a halin yanzu kuma ga sharhin jaridun Najeriya.
Zamu fara sharhin jaridun ne da jaridar Dize. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Dize na cewa hukumar da ke sa ido wajen samar da wutar lantarki a Najeriya ta ba da umarnin ƙarin farashin albarkatun wutar lantarki da kamfanoni masu zaman kansu ke samarwa a ƙasar daga farkon watan Janairun da muke ciki. Jaridar Dize ta rawaito shugaban hukumar James Momo na cewa kamfanonin za su fara cajin kuɗaɗen wutar lantarki ne gadan-gadan daga 1 ga watan April Afrilun bana daga 1 ga watan Afrilun bana tuni da yan Najeriya suka yi Allah wadare da wannan karin farashin wutar lantarkin da gwamnatin Najeriya ta yi. Sai kuma jaridar The Punch daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa rundunar 'yan sanda da hukumomin soji da kuma na jami'an faramfarin kaya a Najeriya sun ki amincewa da wani shiri na gudanar da aikin sintiri tare da 'yan kungiyar OPC da wasu 'yan kungiyar banga a yankin kudu maso yammacin Najeriya domin tabbatar da tsaro. Gwamnonin yankin kudu maso yammacin Najeriya ne dai suka kirkiro wannan kungiya da nufin tabbatar da tsaro a yankin nasu. A wani taro da gwamnonin suka gudanar da 6 sun bayyana na kafa wannan kungiya na tabbatar da tsaro da cewa zai kawo ƙarshen fashi da makami da garkuwa da mutane da ake yi a yankin. Sai dai kuma rundunonin tsaron Najeriya sun yi watsi da wannan tayi da aka yi musu na shiga ayarin tabbatar da tsaron a yankin yammacin Najeriya ya hada jihohin Yarbawa guda 6. Sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran na cewa gwamnatin jihar Kogi ta dora alhakin hare-haren da aka kai a ƙarshen mako a jihar inda ya sanadiyar mutuwar Allah mutane kusan 20 akan wasu da ke zaune a wasu jihohi da ke magwabtaka da jihar. Harin wanda aka kai akan wani gari da mai suna Tawari da ke karamar hukumar Lokwaja ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 23, inda gwamna Yahaya Bello na jihar Kogi kuma ya ce gwamnatinsa za ta iya bakin kokarinta na gano wanda suka kai wannan hari, wanda tuni shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi Allah wadarai da shi. Ita ma jaridar The Nation a daya daga cikin manyan labaran tana cewa fashewar gas a jihar Kaduna ya sanadiyar mutuwar shugaban hukumar kula da makamashin nukiliyar Najeriya Professor Simon Malam a jihar Kaduna. Professor Malam ya rasa ransa ne tare da ɗansa da kuma wasu mutane guda 3 da ke kusa da wannan shago da ake sayar da gas a lokacin da hatsarin ya auku. Ƙarshen sharhin jaridan kenan. Babban Jibrin Murai Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum VOM, magana Alrab, kana gaskiya babban auditor general na muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne dangane da kokowar Nijar wanda ta ba mu sha'awa kuma aka yi ta lafiya aka zama lafiya. Kuma duk inda aka yi tsammanin takobi zai je gurin bai je ba, wannan yaron Usman Hassan ya zame zakara ɗan talabiyar, to muna taya shi farin ciki kuma dama ita kokowa haka take. Sai abin da aka haɗa ka da wani za ka yi nasara a kan wani.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu mai shayi ne garin Garbace domin bakon jamhuriyar talaka ta ƙasar shan jihar Taraba. Dangane da wannan kisa da ƙasar Amurka da kwamandan ƙasar Iran a ƙasar Iraki, hakika sai ce wannan abu ne wanda bai dace ba, ganin cewa an yi abin kuma zai iya zama matsala a ƙasashen Turai, kan zai zama matsala a ƙasashen Larabawa, kuma da alamu zai iya shafar ƙasashen duniya da dama. Ya kamata shugaban Trump ya nemi hanyoyin da za a sulhunta wannan dambarwa, ko in ce wannan wuta da ya kunna domin a kawo ƙarshen ta, don kada ya zama wutar daji yadda za a gagara kashe ta. Da fatan Allah ya ba wa ƙasashenmu na duniya baki ɗaya zaman lafiya da kwanciyar hankali.
To madalla, lokaci ya yi kuma da Baba Yakubu zai dawo da labarai a taƙaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa Iran barazanar kai mummunan hari akan cibiyar al'adun Shia idan ta mai da martani akan harin da ya kashe babban jami'in sojanta Qasem Soleimani a makon da ya gabata. A hali da ake ciki kuma, majalisar dokokin Iraki ta yi kira gwamnati a jiya Lahadi cewa ta kori dakarun Amurka 5,200 da suke kasar domin kalubalantar halin da Amurka din ta kai da jirgi mara matuki da ya kashe babban sojan Iran a filin saukan jiragen sama a Bagadaza. Bayan haka, 'yan majalisa masu ra'ayin gwamnati sun kwace rinjaye a majalisar dokokin Venezuela da 'yan adawa suka mamaye a jiya Lahadi.
To da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin, sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sababbin rahotanni da shirye-shiryenmu da kuma dai labarai. Yanzu a madadin kowa da kowa a tashin Hausa na muryar Amurka, musamman Baba Yakubu Makeri, bada umarni Solomon Abu, sai kuma injiniyanmu na wannan hantsi Jim Cook, Murtala Faruk Sanyin, na daga nan Washington nake sallama, ma'assalam.